wani gidan gwamnatin jihar Borno Hajara na kashi jatima ta alƙawarin ci gaba da tallafa na kasassu da malayu da magajiyayyu da suka samu kan cikin wannan halin istila'i. Wani gidan gwamnatin ta wannan alƙawarin ne lokacin da take rafin wasu kayayyakin abinci ga wasu na kasassu da ke garin Maiduguri. Hajara na shatima ce ta san irin halin da waɗannan na kasassu ke ciki, musamman ma a wannan yanayi da al'umman jihar Borno suka samu kansu ciki, amma su ci gaba da haƙuri, za su ci gaba da ganin cewa sun tallafa musu ta wajen harkokin karatunsu da kuma samun musu sana'o'i.
Da an san cewa kuna haƙuri da yanayin inda dukan muka tsinci kanmu, to a gaskiya za mu iya wa baɗan ƙarfinmu mu tallafa ma especially ku da nakasassu ɗin. Don Allah ƴan uwa a yi haƙuri.
Hajiya Amma Abubakar da ita ce babban sakataren ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno, wadda kuma ta yi min ƙarin haske game da taimakon da suka baiwa na kasassu kamar haka.
To mai girma matan gwamna daman Truha Foundation, Sword Foundation ta sha ba da tallafi ma organization sewa, amma yanzu za ta ba na kasassu ne. A cikinsu akwai gurare, akwai makafi, akwai kuramai, akwai kuma masu kuturta. Ta ba su shinkafa buhu 200, shuga 200, ta ba su hatsi buhu 50 da kuma masara buhu 50, sai ta ƙara musu da kuɗi 500,000 saboda su samu su sa mota su ta gidajen.
To wayya waɗannan da kasan suke ji ne game da wannan tallafi.
Ni ne sunana Umar Muhammad, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar na kasassu na jihar Borno. Gaskiya da muna ji ne a wasu gurare yau Ubangiji Allah ya kawo mana shi zuwa gida. Gaskiya mamarmu Hajjana na kashi ta ce ma Allah ya saka mata da alkhairi, don abin da ta yi mana ba za mu taɓa mantawa ba a cikin tarihin rayuwanta. Don koda a shekara da ya wuce ta dube mu ta taimake mu cikin ikon Allah, wannan kuma ta mana gagarumin taimako a halin da mutane suke neman taimako cikin ikon Allah.
Kamar kungiyar ku na kasassu, gashi na gan ku kuna da dama a nan, za ku kai ku nuna membobin ku.
Abinda ake da shi kiyasi a jihar Borno ana da kiyasi 49,500 da wani abu, amma wanda suke Metropolitan Council a lissafi mu 4,453.
Kamar kuna samun irin wannan taimako dama ko kuma wannan
shi? Ba ma samun irin wannan taimako, a inda ana samun irin wannan taimako halaye da mutane suka samu kansu a ciki ba za su samu ba. Shi yasa muke kira da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni su ma su bi irin taimako da kai, su ma su taimaka mana.
Okay, suna na Adama Balla, National Women Leader, Joint Association of Persons with Disabilities.
Mutane suke fama da kuke shugabar ƙungiyar mata kenan.
Na'am.
Ya kuke jin game da wannan taimako?
Sai mu ce alhamdulillah. Allah ya saka mata da alkhairi, kuma Allah ya mai mata da gurbin shi ninkin ba ninkiya, sannan kuma alƙadi da ana yi kuma dai aka ci alwatu da aka komo. Muna so ake yin wannan hidima akai akai, yau tsakanin wannan Ramadan da Ramadan daga ba aidin da ko da za na dan tunan bayan wata uku wata shida mura mu ci ba, amma karshen ta dai mu dai abinda muke bukata lasting solution da za dan daura mu akan stipend na wata wata da zai manage problem.
Wasu na kasassu ke yadda suka karɓi wasu kayan tallafi da hannun uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajara na kashi Shattima ke nuna farin cikinsu da kuma mika wasu bukatu nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.